Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa. Sunana Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC tare da Zarau Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 20 ga watan Maris na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa manyan jam'iyyun siyasar jihar Plateau kamar sauran jihohin Najeriya da hukuma INEC ta ce zaɓukan su ba su kammalu ba, na ci gaba da shirin zaben gwamnoni da za a sake yi. Muna kuma dauke da rahoto akan jan hankalin al'umma game da muhimmancin zaman lafiya da shugabannin addinai a Najeriya ke ci gaba da yi. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya kuke gani ya kamata a ƙarfafa gwiwar zaman lafiya da mutunta juna tsakanin mabiya addinai daban-daban. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Muna kuma tafa da labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro barkanmu da wannan dare. Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi kafofin sada zumunta da suka hada da Facebook da Google da kuma Twitter da nuna fifiko. Ya kuma ce akwai buƙatar sa ido sosai. Trump, wanda yake matukar amfani da hanyar sadarwar Twitter, ya goyi bayan dan majalisa Devin Nunes na jihar California, jigo a kwamitin kula da harkokin leken asiri a majalisar wakilai, cewa hanyoyin sadarwa suna bada damar bata masa suna. Da yake amsa tambayar manema labarai a fadar White House, Trump ya ce hanyoyin sadarwa internet suna danne ra'ayoyin 'yan jam'iyyar Republican su fifita na Democrat. A wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban ƙasar Brazil, Jair Bolsonaro, Trump ya ce yana isar da sako ga sama da mutane miliyan 100 ta hanyar Twitter da sauran hanyoyin sadarwar internet, kuma yana cin moriyar wannan dama. Rahotannin tallace-tallacen siyasa na Facebook da Google da aka tattara ya nuna kuɗin da yakin neman zaben shi Trump ɗin ya kashe ya kusan ninka abinda masu neman tsayawa takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat baki ɗaya suka kashe. Sai dai jiya Talata, Trump ya zargi waɗannan kafafen sadarwar da nuna fifiko.
Things are happening, names are taken off, people aren't getting through, you've heard the same complaints, and it seems to be if they're conservative, if they're Republican.
Abubuwa suna faruwa, ana cire sunaye, mutane ba su iya isar da sakonni. Kana ji irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe ko da yaushe, kuma kamar idan su masu ra'ayin 'yan mazan jiya ne, idan su 'yan jam'iyyar Republican ne, ana nuna musu wariya. Babu shakka hakan yana faruwa a Twitter da Facebook da ni kaina da kuma waɗansu da muke gani. A halin da ake ciki kuma, wani ɗan jam'iyyar Republican, Senator Johnny Isakson, mai wakiltar jihar Georgia, ya caccaki shugaban Amurka Donald Trump a yau Laraba akan sake kai hare-haren da ya yi akan marigayi John McCain, ɗan jam'iyyar Republican wanda ya kuma taɓa takarar shugaban ƙasa, ya kuma yi fursuna wani lokaci a yaƙin Vietnam, wanda ya mutu da ciwon sankaren ƙwaƙwalwa kusan watanni 7 da suka gabata. Trump ya sake sabunta sukar McCain a 'yan kwanakin nan, saboda yana zargin McCain da fara binciken yaƙin neman zaɓensa da ko yana da alaƙa da Rasha a zaɓen shekarar 2016. Daga bisani kuma ya kaɗa ƙuri'ar da ta taka wa yunƙurin yin garan bawul a tsarin inshorar kiwon lafiya na ƙasa da aka sanya hannu a majalisar dokoki zamanin tsohon shugaban Amurka Barack Obama. Ban taba kasancewa mai son Maken ba kuma bazan taba zama ba, inji Trump a ranar Talata da ta gabata yayin da yake zantawa da manema labarai. Wasu 'yan majalisa sun kushe wa Trump sabili da caccakan Maken, amma ba kamar Isaacson ba, wanda ya ce abinda Trump yake cewa akan Maken yana bukanta masa rai. Labaran na zuwa muku ne da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An yankewa wani ɗan ƙasar China hukuncin ɗaurin watanni 18 a gidan yari a Amurka saboda laifin ƙoƙarin yunkurin ba da kama da nufin sayar da waɗansu magungunan gina jiki ga kamfanonin da ke Amurka. An kuma yankewa Zhu Xiaobao, wani jami'in gudanarwa a kamfanin Shanghai Waseta International Trade Company, hukuncin shekara guda a bisa sharaɗi don sayar da magani mai ɗauke da wasu sinadarai ga masana'antun Amurka masu sayar da magungunan gina jiki.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake shirye-shiryen sake zaben gwamnoni a wasu jihohin Najeriya da hukumar zaben kasar ta ayyana zabukan su da aka yi a baya a matsayin waɗanda ba a kammala ba, manyan jam'iyyun siyasar jihar Plateau sun bayyana halin da ake ciki a shirin zaben da ake yi. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya bayyana tabbacinsa na lashe zaɓe a zaɓen da za a kammala ranar Asabar ɗin nan mai zuwa. A ganawarsa da manema labarai a fadar shugaban ƙasa kamar yadda jaridar The Nation ta ruwaito, Lalon ya danganta sabbin matsalolin tsaro da jihar ke fuskanta da cewa siyasa ce kawai. Gwamnan, wanda ya ce ya gana ne da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari don samar da zaman lafiya a jihar Plateau, ya kuma ce ma'aikatan jihar na buƙatar ya samu nasara don su ci gaba da samun albashinsu a kan kari. Sakataren jam'iyyar APC a jihar Plateau Bashir Musa Sati ya ce ba su da wata tantama na yin nasara a zaben.
In kin lura a halin da ake ciki, gwamna yana gaba da wajen ƙuri'a 45,000. Wannan wurare da ake tantama wurarenmu ne, wuri ne wanda muka yi kakagida. To wannan shi ne yake ba mu ƙarfin gwiwa cewa idan an sake zaben sau 100 ma muna gaba cikin yardar Allah.
Jibrin Bancir da ke zama mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan harkokin ma'aikata ya yi tsokaci.
Gwamnati ta ɗauki matakai na tsaro, kuma zaman lafiya ya yi jana ga zuciyarmu. Yadda aka yi kuskure mu yafe mu juna da mu koma mu zauna da juna.
A bangare guda kuwa, ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar PDP a jihar ta Plateau Jeremiah Usaini ya ce sun yi garan bawurwa ejen-ejen da a baya suka yi amfani da su saboda rashin gaskiya da suka nuna.
Mun duba ejen namu, wani suka ci sakwai namu.
Wani lokaci da aka gama zaɓe sai ka ga magoya bayan kusanta da hankali.
Kaga su ma zaɓe ma na gaya mutanenmu ku bar fada, fada ba yi kyau.
Shi ma sanata mai wakiltar shiyar arewacin Plateau kuma wanda ya yi nasara a zaɓen na kwanan nan, Estefanus Gang, ya ce sun shirya tsaf.
Mun riga mun faɗa ma hukumar zaɓe akan zaɓen da aka yi a Jos ta Arewa. Wurare da yawa ba a yi zaɓe ba, an kawo ƙuri'un boge aka saka. Bayan wannan ƙuri'u 40,000 da wani abu, akwai kuri'u da yawa wanda har yanzu suna karkashin bincike. Dokan kanta wanda tana tafiyar da zabe a Najeriya, mun riga mun dubi akwai kurakurai da dama, shi yasa muka samu hanyoyin da za mu kawo gyara. Shugaban kasa yake rattaba hana kai, in ba a gyara wannan doka ba, ita hukumar zaben da kanta za ta ci gaba da samun wayannan kurakuran.
Na kuma ji ta bakin wani mai fashin baki kan lamura don jin yadda dambarwar za ta kaya.
Sunana Solomon Guruza. An yi amfani da wasu shugabannin addinai da na shugabanni na gwamnati da na gargajiya suna musgunawa talakawansu, wai sai sun ga katin da suka dangwala a ga wani jam'iyya suka dangwalawa kafin za a bar su su sa. Wasu kuma suna ba da kuɗi su ma sai an duba an ga inda suka dangwala kafin su saka, sai a ba da signa a je a ba su kuɗi. Waɗanda kuma suke amfani da mulki ko iko da Allah ya basu ko kuma in ce sun kwace da karfi suna wannan akwai saduwa da Ubangiji nan gaba tarihi zai fadi akan wannan zaben nan da shekaru 20 30 50 masu zuwa wa'ansu shugabannin da ke mulki a yau za a kamanta su da Fir'auna saboda munanan ayyukan da suka aikata domin suna so su rike shugabanci ko da yake mutane ba su zabe su ba
hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa dai za ta gudanar da kammala zaben gwamnati ne a rumfunan zabe 40 a kananan hukumomi tara na jihar Plateau inda dukkan jami'in APC da PDP ke da dimbin magoya baya Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
Madalla a gaida Zainab Babaji Shugabannin addinai a Najeriya na ci gaba da ƙara jan hankalin al'umma akan muhimmancin mutunta juna da kuma zama lafiya da juna sun kuma yi Allah wadai da mummunan harin da aka kai a wasu matasallatai biyu dake kasar New Zealand a cikin makon da ya gabata wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikra ya aika mana da wannan rahoton
ganin yadda hankulan al'umma daga kasashe daban-daban ya karkata kan harin harbaharban masallaci na Christ Church dake New Zealand yanzu haka manyan malaman addini a Najeriya sun dukuba kan jawo hankalin al'umma don gujewa faruwar irin wannan a nan gaba Sheikh Halilu Maraya ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar nan ta samar da zaman lafiya da ake kira a turance Global Peace Foundation kuma ya ce jahilci ne kan kawo irin waɗannan harare
babban abin da ke kawo irin wannan shine zamana mutum yana son addinin da ya zaba yake yi to amma kuma ya jahilci koyarwa addini duk sanda mutum ya zamana yana son abu amma kuma ya jahilci al'amarin to zaka ga cewa wato barna zai kawo al'umma barna zai kawo addinin da ya zaba yake yi din da haka babban abin da ya kamata mutane su fara yi shine duk addinin da mutum ya zaba zai yi ko addinin Christianity ko addinin Musulunci ko addinin Yahudanci ko ma menene to ya zamana yayi abin ne akan ilimi to zaka ga babu yadda za a yi cutar da halittar Allah ballantana ya cutar da dan adam ballantana har ya kai ga kashe dan adam ko kuma yan adam masu yawa wato su kuma bangaren al'umman musulmi farko abin da ya kamata a yi in al'amari ya faru sai mu ga cewa to ya annabi ya ce mu yi me kuma alqur'ani ya ce mu yi saboda qur'ani ya ga mana cewa wani bai daukar laifin wani sannan kuma kada dauki doka a hannu kuma ko yaushe ita hukuma ta hukunci su kuma waɗanda aka yi wa abubuwa mai koyi da irin halayen sayyidina rasulullahi shine halin yafiya
shi ma shugaban kungiyar farfado da zaman lafiya da sasanta al'umma da ake kira Peace Revival and Reconciliation Foundation of Nigeria a turance Pastor Yohana Buri ya nuna damuwa game da harin da aka kai a masallacin na kasar New Zealand da yace yana da alaka da rashin ilimin addini tsantsa
abin da ke kawo wannan abayene take jahilci rashin ilimin addini yakan kai mutum ga tarkon fada ta tsawon ra'ayi yana kawo rashin adalci yana kawo cutarwa shi yasa irin wurin na mutane da ya tashi ya yankura ya sai bindigogi shekara da shekaru amma akwai wani abu ne na mugunta dake cikin zuciyarsa wallahi wannan ba kai son addini bane ko ta wani bangare da in dai addini ne dan addini ya so ya sauka mutane rayuwa ne ya nuna musu hanyar gaskiya zuwa ga ceto a samu aljanna sai mutum ya yunkuri ya tashi da wata aqida mugun aqida wata mushin aqida na zubar da jinin mutane in ma akan suna addini wani addini ne ai Allah na mutunta rai Allah ma ya daraja da ran mutum ya ba mutum daraja ba karimin shi yasa yace kada a kashe mutum abinda wannan mutum ya ba ma goyen ba dan da haka ina roƙon kristoci da musulmai a Najeriya ku zauna lafiya ko ina ma a duniya ku zauna lafiya wannan ba addini ba addinin krista ko addinin musulunci ba
tuni dai wannan hali ya sanya manya-manyan malaman addini a Najeriya sun dukuba kan jawo hankalin mabiya game da buƙatar da ke akwai wajen ganin sun ci gaba da rungumar juna don a zauna lafiya tare Isa Lawal Ikra Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Ma da Allah a gaida Isa Lawal Ikara. Yau muna son dai mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya kuke gani ya kamata a karfafa gwiwar zaman lafiya da mutunta juna tsakanin mabiya addinai daban-daban. Amma kafin mu bude layukan mu, ku shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To za mu fara da jihar Adamawa. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Adamawa?
Muna magana da Isa daga Mubi daga jihar Adamawa.
To Isa, muna jin ka.
To kan mu daga wannan bidiyo.
Muna son mu ji ra'ayinka ne akan ta yaya kake gani ya kamata a karfafa gwiwar zaman lafiya da mutunta juna musamman tsakanin mabiya addinai daban-daban.
Abin da ya kamata a yi shi ne mutane su rika yin haƙuri da juna. Mutane kuma duk abin da ya faru kar su rika jin jita-jita, kowa ya rika yin abu yadda ya kamata, ne da hankalinsa a kan abin da yake yi ba ƙaryar ba.
To mun gode Isa daga Mubi. Yanzu kuma za mu je Sokoto.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Daga tsari injiniyar Rabuwa sa.
To muna jan ka, nene ne ra'ayinka?
To masha Allah, ra'ayina zaman lafiya dai ya kamata muna musu ranka a manta gaskiya, shine zaman lafiya samu
a kamanta gaskiya ka ce?
Awo, eh, saboda ƙauyuka mu ban san ana gwamnati ba hanyar gaskiya.
To kana ganin rashin sanin gwamnatin yana kawo rashin zaman lafiya?
Gaskiya yana kawo rashin zaman lafiya, saboda ƙauye ma ruwan siya ma sun da yin ma ba mu da gaskiya.
To mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma za mu je jihar Neja. Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Neja?
Kuna magana da Umar Marafa Kwantagora.
To Malam Umar Marafa, muna jin ka.
Lallai abinda ya kamata shine a zamo masu haƙuri, mu kasance muna haƙuri da juna tunda Allah ya halice mu gaba daya. Amma ya yi mu masu addinai daban-daban, to sai mu zauna da juna a kan haƙuri da mutunta ɗan adam.
To mun gode Umar Marafa daga Kwantagora. Yanzu kuma za mu je Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Malama Madan Dauda sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, muna jin ka.
To abin da nake lura da shi, kin san yanayin mutunta juna, ya kamata al'umma dai su yi tunanin cewa, misali idan aka ce a matsayinka na musulmi to kamar yadda Allah subhanahu wataala yake magana cewa idan ka dauki makami ka kashe wanda ba musulmi ba kana ganin a matsayinka ka kashe shi to ka kashe dan uwanka ne domin ai akwai ayar take cewa lika arafu kawai daga karshen ayar Allah yake dan kusan junan ku ne na halice ku daban-daban yare daban-daban kabila daban-daban to daga karshe dai Allah ne yake lika arafu dan kusan junan ku ne to me kamata kai ya kamata ku mutunta juna akai da kai matsayinka na kristani akwai inda ma bible yake cewa idan aka mare ka a wannan kuncin ka yo wannan kuncin a dagara falla maka mare saboda tsabar zaman lafiya da mutunta juna to me zai hana a ce a zauna lafiya a mutunta juna da addini ko mutumin da zaka ga al'umma suna cewa wai ka je ka kashe wannan rashin addini wai ilimi ne akwai san zuciya akwai mutumin da yana da ilimi ya san abin da yake amma za ka ga san zuciya ta kai shi ya daina halaka dan uwan shi ya kamata mutane dai mu mutunta juna mutunta addinin juna mu san abin da ya kamata
to mun gode Alhaji Musa Garo har yanzu dai muna nan a Kaduna Assalamu alaikum da wa muke magana da
Assalamu alaikum wa rahmatullahi
To
muna jin Hajiya Asiya Muhammad Abubakar daga Sabon Kawo
To Hajiya Asiya muna jin ki
Ya kamata dai duka addinai gaba daya su girmama junan su na addini kowa ya riƙe addinin shi girmama juna na addini kusin da addinin kowa daban-daban kowa irin ayin shi na addini shi a mutunta juna a din tashi ta hankula da kai ma juna har-hari
a tashi lafiya. To Allah ya sanya Hajiya Asiya mun gode daga Kaduna kenan. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC mun samu wani kiran daga jihar Benue.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Benue.
Musa Abubakar daga Makodi, Benue State.
To Musa Abubakar muna jin ka.
Zaman lafiya dai yana da muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Yakan kawo ci gaba ta kowane bangare ta bangaren rayuwa da ta addini duka saboda haka duka musulmi da kristan dole ne su zama tare da haƙuri da juriya shi zai kawo mana ci gaban ƙasarmu da sauran ƙasashen duniya duka
to mun gode Musa Abubakar daga Benue yanzu kuma za mu je Zamfara Assalamu alaikum da wa muke magana daga Zamfara. Malami na Zamfara ko kana tare da mu?
Eh, daga Zamfara.
To muna jin ka.
To ina zaɗen da ra'ayi a aranci akan shi.
To malami na Zamfara dai ina ga layin kai na ɗan tangarda dan ya goce ma dai yanzu amma za mu koma Zaria Nasarawa da wa muke magana daga Nasarawa
Ta magana da tukur dan sarki
To tukur dan sarki muna jin ka
Ina gaskiya abin da ake nuna anan akan wannan al'amari da farko dai ya kamata a ainihin ne ilimi
To
don duk mutumin da bai da ilimi dole ne kasance ana aikata aiki wanda an a shafi wannan lokaci Idan kana da ilimi to nan da ka kana ainihin da mutum cewa kake da amfani a wurin dan adam hakkin dan adam kuma zaka zaka san shi amma kuma duk da bai san hakkin dan adam ba to abar juna kullun shi kure shi to haka ina cewa da yawa na musulmai gaba daya da kuma kristoci gaba daya kowa ya fahimci addinin sa domin ya kokari bada ainihin hada kai da madaukakin lafiya a Najeriya da sauran kristocin duniya gaba daya wannan ra'ayi na kenan kuma lafiya
Cewa mun gode Malam Tukur dan Sarki daga Nasarawa yace ilimi yana da muhimmanci jama'a a nemi ilimi domin sanin haƙƙin dan adam. Masu sauraro anan zamu dasa aya a wannan shirin namu sai kuma gobe idan Allah kai mu zamu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 4:53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
ha
kwamitin daya da shanun kwallon kafar kasar Ghana ta nada Samson Ladi Anyenene a matsayin chairman committee jankuni na hukumar kwallon kafar kasar Ghana an bukaci Mr. Anyenene wadda lawyer ne kuma mai gabatar da shirin television news file akan Joy News Channel na OTTV ya shugabanci wani committee mutun biyar kuma Usai Kojo Ado zai zama mataimakin sa dan in zattarwar kuma sai san tiko toko Georgia Mwaku ya zuba ruwan sanyi akan rahoton da ke cewa kotoko za ta yi waje da kociyar ta Sike Akuno bayan fitar da ita daga gasar cin kofin Africa wato Cup Confederation Cup a ranar Lahadi Zesco United ne ta yi waje da kotoko daga gasar bayan ta lallasa ta da cibiyu da daya a Indola tun a ranan aka soma yaya ta labarin shirin sallamar kociyar bayan an bukaci ya gabatar da rahoton sa akan campaign din club sai dai da dawowar kotoko gida daga Zambia Mr. Amwaku ya karyata wannan labari tsohon kocin Black Matches din Ghana coach Joseph Emmanuel Sapon ya bukaci kocin Black Stars coach Apia ya gwa da ƴan wasa sabbin jini a karawa tsakanin Ghana da Kenya wannan wasa da an kashi ya za a yi shi a ranar 23 ga wata a nan Berlin Accra wato Accra Sports Stadium kenan karawar karshe ne na rukunin F wa gasar cin kofin Africa da za a yi a kasar Masar tuni da ma kasashen biyu sun samu shiga gasar karshe na cin kofin African sai dai ana buƙatar samun jagora a rukunin nasu na F tsohon dan wasan gaban Black Stars Ghana wadda sau biyu yana taimakawa Ghana ta ci kofin Africa George Alhassan ya ce dududu $100,000 aka ba karfafin ƴan wasa da sun ka taba ciwa Ghana kofin Africa bayan sun sha kokawa cewar an yi biris da su babu taimako George Alhassan ya kara da cewar dadewar da Black Stars ta yi ba ta sake cin kofin Africa ba a dalilin hushi da tsofaffin ƴan wasan suka yi ne suka ce a je a ci kofin su gani zamanin tsohon shugaba John Mahama ya ware kuɗi $100,000 a raba wa tsofaffin ƴan wasan abinda George Alhassan ya ce bai taka karaya karya ba kwazo a samu wani a cikin ƴan wasan Milan 11 da kasashen su sun kai kiran su don taka musu leda ɗan wasan ya dawo Black Stars din Ghana ne ya taimaka a karawar karshe tsakanin Ghana da Kenya ranar 23 ga watan nan da muke ciki a nan Accra da kuma wasan sada zumunci da Rwanda kwana uku bayan karawar sauran ɗan wasa na Nerazzurri da suka tafi wa kasashen su wasanni ne Matteo Pelitano Italia Lautaro Martinez Argentina Ivan Pevesi da Marcelo Brozovic Croatia sai kuma Stefan De Vrij Netherlands da Keita Balde Senegal da Marcia Vecino Uruguay Joao Miranda da kuma Joao Mario Portugal da wannan muka iso karshen labarin wasannin Redwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to yanzu kuma ga labarai amma a takaice Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi kafofin sada zumunta da suka hada da Facebook da Google da kuma Twitter da nuna fifiko ya kuma ce akwai buƙatar a sa ido sosai Trump wanda yake matukar amfani da hanyar sadarwar Twitter ya goyi bayan dan majalisa David Nunes na jihar California jigo a kwamitin kula da harkokin leken asiri a majalisar wakilai cewa hanyoyin sadarwa suna bada damar bata mishi suna a halin da ake ciki kuma wani dan jam'iyyar Republican Senator Johnny Isakson mai wakiltar jihar Georgia ya cicciki shugaban Amurka Donald Trump a yau Laraba akan sake kai hare-haren da yayi akan marigayi John McCain dan majam'iyyar Republican wanda kuma ya taba takarar shugaban kasa ya kuma yi fursuna a lokacin yakin Vietnam wanda ya mutu da ciwon sankaran kwakwalwa kusan watanni 7 da suka gabata an yankewa wani dan kasar China hukuncin daurin watanni 18 a gidan yari a Amurka saboda laifin kokarin yunkurin bada kama da kuma nufin sayar da waɗansu magungunan gina jiki ga kamfanonin da ke Amurka To da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da engineer mu Mr. Greg, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.